Allah Musulmi yake fita zuwa sallar Idi. Ya ce wa yana bi ta hanya, idan kuma zai dawo daga wajen sallar Idi sai ya biyo ta wata hanya daban ba ta wadda ya biye je ba. Ya karɓi daga Abi Huraira ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya fita a ranar Idi ya bi ta hanya, to idan zai dawo sai ya sauya hanya, ya dawo ta wata hanya daban. Abu Isa Tirmidhi ya ce akwai hadisin da ya zo a wannan babin daga Abdullahi ibn Umar da Abi Rafi. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin nan na Abi Huraira hadisi ne kyakkyawa amma garibi. Wato Abu Tumailata ya ruwaito da Yunus ibn Muhammad sun ruwaito wannan hadisin daga Fulay ibn Sulaimana daga Sa'id ibn al-Harisi daga Jabir ibn Abdullahi. Ita ruwaya ta Abu Tumaila Buhari ya kawo ta a takaice. Ruwayar kuma wato akwai kuma ruwayar Yunus ibn Muhammad ita ma wato an fidda ita, ya zama mutaba a ce aka samu. To ya ce hakika su malamai sun so ga wanda yake liman idan ya fita ta wata hanya ya tafi sallar Idi ya dawo ta wata hanya daban, don bi ga wannan hadisin shine abinda Imamu Shafi'i yake kai. Hadisin Jabiru kamar ya fi inganci, hadisin Jabir ibn Abdullahi kamar ya fi inganci wato daga hadisin Abi Huraira. Shi ya sa shi hadisin Jabiru yadda ya gabata a baya Buhari ya ruwaito shi a takaice. Babin abinda ya zo a cikin cewa yana da kyau mutum ya fara cin abinci ko ya fara karyawa ranar Idin ƙaramar sallah kafin a ce ya fita Idin. Ya karɓi daga mahaifinsa Buraidatu ya ce Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya fita a ranar Idin ƙaramar sallah sai ya fara cin abinci, baya cin abinci ranar Idin babbar sallah sai ya yi sallah ya dawo. Abu Isa Tirmidhi ya ce akwai hadisin da ya zo a wannan babin daga Sayyidina Ali da Anas ibn Malik. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin nan na Buraidatu ibn Usaymin Aslami hadisi ne wanda yake garibi. An ce Imam Ahmad ya fidda shi, hakanan Ibn Maja da Ibn Hibban da Daraqutni da Hakim da Baihaqi. To Buhari ya ce ban san wani hadisi daban ba in ba wannan ba ga shi sawabu ibn utbata. In ji Buhari wannan hadisin kawai ya ruwaito. Hakika su malamai sun so cewa kada mutum ya tafi sallar Idi a ranar Idin ƙaramar sallah sai ya fara cin wani abu, an so gare shi wato ya karya da dabino, kada ya ce zai ci abinci ranar sallah babba sai ya dawo gida daga Idi. cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karyawa bisa dabinai ranar idin karamar sallah, kafin a ce ya tafi wajen sallar idi. Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa gari sahihi garibi, Buhari ya ruwaito shi, hakanan kuma wato Hakim ya ruwaito shi a Mustadrak. To wannan babi ne a cikin tafiya, hukuncin sallar tafiya. Babin abin da ya zo game da cewa a kasarun sallah a halin tafiya. Abdullahi ibn Umar ya ce nayi tafiya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama, nayi tafiya tare da Sayyidina Abubakar, nayi tafiya tare da Sayyidina Umar, nayi tafiya tare da Sayyidina Usman. Duk waɗannan sun kasance in dai a halin tafiya ne da azhar da asar din raka'a biyu kawai suke, ba sa cewa bara su fara yin nafila kafin su yi sallar ta farilla. Hakanan kuma in sun yi sallar ta farilla ba sa cewa bara su yi nafila. Abdullahi ibn Umar ya ce maimakon in ce zan tsaya yin nafila kafin in yi sallah ta farilla a halin tafiya, ko kuma in na gama sallah ta farilla in ce zan tsaya yin wata nafila, to ai kuma shi ita din yi ta raka'a hudu, abinda cewa aka a sauƙaƙe saboda duban hali, to me kuma na tsayawa nafila. Abu Isa Tirmidhi ya ce akwai hadisin da ya zo a wannan babin daga Sayyidina Umar da Sayyidina Ali da Ibn Abbas da Anas ibn Malik da Ibrahim ibn Husayn da Aisha. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin na Ibn Umar hadisi ne kyakkyawa amma garibi, ba mu san shi ya zo ba sai ko daga hadisin Yahya ibn Sulaymin, kamar yadda aka faɗa a nan. Wato shi Yahya ibn Sulaymin malami ne babba mai yawan ibada mai kiyayewa. Imami Shafi yake cewa muna lissafa shi ma yana cikin abdal, shi Yahya ibn Sulaymin din nan, illa iyaka akwai waɗansu kaɗan da suka ce kiyayewarsa ba ta kai irin yadda ake buƙata ba, amma su da yawa sun ce a'a ai ta kai duk inda ake nema kiyayewar tasu ta kai. To a Buhari ya ce haƙiƙa ruwaito wannan hadisin daga Ubaydullah ibn Umar daga wato wani mutum daga ya wato iyalin Suraqata daga Ubaydullah ibn Umar. Abu Isa Tirmidhi ya ce haƙiƙa ruwaito daga Adiyatul Awfi daga Ubaydullah ibn Umar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin nafila a halin tafiya kafin yi sallah da bayanta. Ya zama hadisan sun yi ta'aruri kenan. Wannan na farko yana nuna cewa ba a yin nafila, shi kuma wannan wato yana nuna cewa a'a ana yin nafila. To haƙiƙa ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya kasance yana yin kasarin sallah a halin tafiya, duk sallar da take raka'a hudu sai ya yi ta raka'a biyu. Haka ma Sayyidina Abubakar yake, haka ma Sayyidina Umar yake, haka ma Sayyidina Usman yake a farkon zamowarsa halifa, amma daga baya kenan ya zama yakan cika. Ana yin aiki da wannan gurin da yawa daga ma'abuta ilimi, daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da su da waninsu cewa a yi kasarin sallah. Shi ya sa malamai da yawa sun tafi zuwa dai cewa yin kasarin nan sunna ce, amma ba tare da cewa an ce farilla ba. amma akwai wanda aka ruwaito daga su cewa yin kasar ma farilla ne, shi yasa akwai ma masu ganin in mutum ya cika to yayi ba daidai ba ya sake sallar. Akwai yan kadan masu ganin haka, mu dai a masabar mu an san cewa sunna ce kakkarfa yin kasar sallar, amma an ba mutum zabi ne ko dai ya cika ko ya kasar, amma dai kasarin shine yafi. Tahayyuru lafzul la yadulluna ala istiwa iddarafaini fagila ka fidiri man safara wasiyamu wa kasari hizwa salata wal itimamu jamhuruna wato siyama hu yufarilu wal kasaru lal itimamu haqqan afrilu talahu tasihu hujjatu tasawi bima ala tahayyiri dallan rawi. Yana shi Abdullahi dan fodo yake fada a alfiyatul usuli. To an ruwaito daga Aisha cewa ita ta kasance takan cika sallah a halin tafiya, a halin tafiya sai ta sallah ta raka a hudu, amma ana yin aiki ne akan abinda aka ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa, shine abinda Imami Shafi ya fada da Imam Ahmad da Isaac ibn Rahawayhi. Sai dai shi Imam Shafi ya ce yin kasar rangwame ne aka yi masa a halin tafiya, idan matafi ya cika sallah a maimakon ya azahar raka'a hudu da raka'a biyu sai ya ta raka'a hudu, to shikenan ya isa masa. An tambaye shi daga sallar matafi sai ya ce na je haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya salla raka'a biyu, na yi haji tare da sayyidina Abubakar ya zama shi ma raka'a biyu yake wato kasarun sallah yake, na yi haji ma tare da sayyidina Umar shi ma ya salla raka'a biyu, na yi haji tare da sayyidina Usman shekara 6 daga hilafarsa ko shekara 8 ya salla raka'a biyu, daga baya kuma sai ya koma yana cikawa. Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Sun ji Anas ibn Malik yana cewa mun yi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam az-zuhur a Madina raka'a hudu, sai muka fito kuma bayan an yi azhar din muka zo Zulhulaifa muka yi sallar al-asr ita raka'a biyu. Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce, da shi wannan da hadisin da ya gabata duk Buhari da Muslim ma sun ruwaito su. Cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita daga Madina zuwa Makka alhali sannan ba halin tsoro ba ne, ba wanda yake tsoro sai Allah Ubangijin talikai, ya zama yana sallah raka'a biyu, ashe kenan na Qur'ani ba wai sai da kaidin ba, wannan mafhumin na sharadi ba aiki a kansa. Cewa falajuna alaikum an taksuru minas salati aka ce me in hibtum an yabtina kumul lazina kafaru, to koda ba kaidin shi yasa wannan mafhumin na sharadi ba a aiki da shi. Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce, Nasa'i ya ruwaito shi, haka nan Imam Ahmad. To babu majaa, babu abin da yazo a cikin sai tafiya ta kai wannan watsayi ne za a yi kasarin sallah. Anas ibn Malik yace mun fita tafiya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Madina mun doshi Makka, manzo Allah ya salla raka'a biyu wato ya zama yana kasarin sallah nace ah yace shi wato Yahya ibn Abi Ishaq nace da Anas dadewar annabi a Makka an ce duk zaman da yayi yana kasar to kwana nawa yace kwana 10 amma duk a kwana 10 yana yin kasarin sallah Abu Sattim yace akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga Abdullah ibn Mas'ud Abbas da Jabir ibn Abdullah Abu Sattim yace hadisin nan na Anas hadisi da kyakkyawa ingantacce Buhari da Muslim sun ruwaito shi haka nan Abu Dawud da Nasa'i haka nan Imam Ahmad wato amma su littafan bakwai Ibn Majah ne kawai bai ruwaito shi ba hakika an ruwaito daga Abdullah ibn Abbas ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a sashen tafiye-tafiyensa kwana 19 amma duk kwana 19 nan yana yin kasarin sallah Abdullah ibn Abbas yace mu ma kenan idan muka zauna bai haura kwana 19 ba sai mu ringa yin kasaro mai sallah raka'a biyu amma in ya zama zaman da muka ya haura kwana 19 sai mu cika sallah an karbo daga sayyidina Ali cewa shi yace wanda yake ya zauna kwana 10 sai ya cika sallah wanda yake kasa da kwana 10 kenan sai ya ci gaba da kasaro arwaito daga Abdullah ibn Umar ya ce wanda ya zauna kwana 15 sai ya cika sallah arwaito daga Abdullah ibn Umar kwana 12 arwaito daga Sa'id ibn Musayyib cewa ya ce in ya zama zai zauna har kwana 4 to sai ya cika sallah wato da wannan kaulin na Sa'id ibn Musayyib masaban mumaki cewa in dai zai zauna kwana 4 to sai ya cika sallah saboda wannan kaulin na Sa'id ibn Musayyib wanda yana cikin daman fuqaha usabatu na Madina ko bayan nan akwai hadisi da yake fada cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da wanda suka je aikin haji dawowa kada wanda ya zauna fiye da kwana 4 tunda zaman bakunci ne kenan ashe kenan in zama ya haura kwana 4 ko ya kai kwana 4 ko wanda ya zauna kwana 4 in zama ya kai kwana 4 ya koma kenan ba bako bane ashe sai ya cika sallah to wannan hujjojin ne yasa a masaban mu aka ce in zai zauna kwana 4 ko abinda zai sallah salloli 20 cika ko sai ya bar kasaro ya cika sallah a wajen amma wannan fa ana nufin a wajen ba wai a halin tafiyar tasa ba a halin tafiyar tasa wannan zai kasaro gata da ya ruwaito wannan daga shi Sa'id ibn al-Musayyib da Dawud al-Khurasani Dawud ibn Abi Hindin ya ruwaito daga gare shi sabanin wannan fi zalika malamai bayan zamanin sahabbai da tabi'ai an samu bambancin fahimta tsakanin su a game da matafiyi in yaje gari in zai zauna a garin kwana nawa ne za a ce ba zai kasaro sallah ba amma Sufyanu Sauri da shi da malaman Kufa su sun tafi zuwa cewa kwana 15 suka ce in yayi niyyar zama kwana 15 sai ya cika sallah Auza'i yace idan yayi niyyar zaman kwana 12 to sai ya cika sallah a wajen Imam Malik dan Malik ibn Anas yace da Imam Shafi'i da Imam Ahmad idan yayi niyyar zaman kwana 4 to sai ya cika sallah Isaku ibn Rahawayhi ya ga mafi karfin masabobi a wannan babin shine hadisin Abdullah ibn Abbas cewa kwana 19 yace domin haka din an ruwaito ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma sahabbai suka fassara shi, Ibrahim bin Abbas ya fassara shi bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in yana niyyar zai zauna kwana 19 zai cika sallah. Sannan kuma daga baya dai a gane malamai gaba ɗaya sun gamu cewa wanda yake matafiya ya iya ci gaba da yin kasaro muddin bai niyyar zama ba, ya zama zaman nasa ɗaurowa tai shi a yau yau ɗin, in bukatarsa ta biya tafiya zai, to dan bukatar tasa ba ta biya ba a gobe a jibi a gata a citta har wata mai zuwa sai ya ci gaba da kasaro. Matuƙar dai sauraro yake bukatarsa ta biya ya naɗa ina sai ya bar wajen ko da zai shekaru a haka. Abdullahi bin Abbas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafiya tafiya ya salla kwana 19 raka'a biyu raka'a biyu. Abdullahi bin Abbas ya ce mu in dai zaman da zamu bai kai kwana 19 ba muna yin sallar kasaru ne raka'a biyu, idan mun zauna fiye da kwana 19 to sai mu cika sallah mu ringa yin raka'a 4. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisi na Ibrahim bin Abbas hadisi ne garibi kyakkyawa ingantacce, Buhari da Imam Ahmad duk sun ruwaito shi. Babu abin da ya zo a cikin yin hukuncin yin nafila a halin tafiya. Ya karɓi daga Ibrahim bin Azib ya ce na halarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato 18 wadda tafiya 18 18 safaran tafiya 18 mai talikin ya ce wasu nusohin suna kawo shaharan a nan amma kuskure ne safaran ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda Allah ya aiko shi bai taɓa wata 18 yana cikin tafiya ba, bai taɓa yin shekara 1.5 a ce yana cikin tafiya ba, shi yasa safaran ne, samaniyata ashara safara. Bala'u Nazim ya ce ban taɓa ganinsa ya bar raka'a biyu ba lokacin da rana ta karkata daga tsakiya kamin ya sallar azhar sai ya yi su. Sai ya ce hadisin nan na Bara'u bin Azib hadisi ne garibi, hadisi ne garibi, Abu Dawud ya ruwaito shi. To Abu Isa Tirmidhi ya ce na tambayi Buhari daga wannan hadisin, bai san wannan hadisin ba sai ko daga hadisin Lays ibn Sa'd, bai san suna Abu Busrat al-Ghifari da ya ruwaito hadisin daga sahabin ba. Ya ga cewa hadisin kyakkyawa ne, Buhari ya ga cewa hadisin nan kyakkyawa ne. A ruwaito daga Abdullahi bin Umar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba yin sallar nafila a halin tafiya ko kafin ya yi sallar farilla ko bayan ya yi sallar farilla. An ruwaito kuma daga Ibrahim bin Umar shi ya karɓo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi sallar nafila a halin tafiya, shi yasa a nan akwai ihtilaful ahadis, abinda ake kira ihtilaful ahadisi. Sannan an samu sabani tsakanin malamai bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam a game da yin nafila a halin tafiya. Wasu a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun ga cewa mutum ko ta yana cikin tafiya ne ya yi nafila. Akan haka Imam Ahmad yake da Saqib bin Rahawayhi. Wasu malaman ko ba su ga cewa mutum ya tsaya yin nafila kafin ya sallar farilla ba ko bayan ya yi sallar farilla inda yana cikin tafiya. Ma'anar wanda suka ce kada a yi nafila a halin tafiya cewa ya kamata ba a karɓi rangwame, shi da ta farilla ma aka ce ya rage dan ya fuskanci tafiyar da yake ciki to me nasa na jaye-jaye ya ce sai ya tsaya nafila. Amma wanda ya ce shi sai ya yi nafilar ya zama yana da lada mai yawa kenan a cikin wannan nafilar. Akan wannan ne mafi yawan malamai suke sun zaɓi cewa ai ba laifi don mutum ya yi nafila a halin tafiya. Abdullahi Umar ya ce na yi sallar azhar a halin tafiya raka'a biyu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan nan kuma naga annabi yana yin sallar nafila raka'a biyu. Abu Isa ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa. Ibn Abi Lala ya rawaito hadisin daga Adiya da Nafi'u daga Ibn Umar. Shi Adiya shi wato yana da rauni kaɗan wajen malaman hadisi. Yani kofiya. Abdullahi Umar ya ce na yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a halin zaman gida da halin tafiya. Na yi sallah azhar tare da shi a halin zaman gida raka'a hudu. Bayan ya yi sallah azhar din yana yin raka'a biyu. Na yi sallah azhar kuma tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a halin tafiya ya yi ta raka'a biyu kawai. Bayan ta ya yi kawo nafila raka'a biyu. Ya yi sallar la'asar kuma raka'a biyu. Bai sallar wata nafila ba bayan ya yi la'asar ɗin. Manzo Allah ya sallaci sallar magarba da halin zaman gida da halin tafiya duk daidai yake yin ta. Raka'a uku ba ya rage ta ko da halin tafiya. Bai taɓa rage ta ba ko halin zaman gida ko halin tafiya. Ita ce mai maranta sallar ra'i ne. Bayan ya yi sallar magarba yana yin sallar raka'a biyu. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisi nan hadisi ne kyakkyawa. Naji Buhari yana cewa Ibn Abi Layla bai ruwaito hadisi ba da ya fi ƙayatar da ni fiye da wannan hadisin. Wannan hadisin ya fi ƙayatar da ni fiye da duk wani hadisi da shi Ibn Abi Layla ya ruwaito. Wala ruwi anusha ba na ruwaito wani abu daga shi Ibn Abi Layla. Wato hadisansa ba su kai ƙarfin hadisan da ni nake ruwaitowa ba.
Bayan haka malam Imam Hussein ce a cewa yayin haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar haka Umar haka Usman, wannan yana nufin duka kwanakin hajjin ne?
To wannan ai ba Hussein bane. Ahan ana nufin duk kwanakin hajjin. Duk kwanakan da suka yi a hajjin suna yin kasar. To
wannan akwai karawa akwai wanda ke ci a rubuta yau kafin nan ko sai na lisa da zuwa da zai zuwa karshen aya. Bayan ina nema a yi min bayani akan rashin jin iyaye idan kafiri ne, to idan musulmi ne kamar wannan lokacin da za a ce sai ya yi ne a kayi karatun zamani, idan ta haɗu da abin da ya saba wa shari'a to za ta saba wa iyayenta ko kuma za ta aikata laifin aikin akan iyayenta?
To ai tambayar kamar ba ta fito fili mai ake nufi ba. Lallai ko yana son ya ce shari'a ta yi umarni da abi iyaye. To idan masalan uba ya ce sai yarsa ta tsaya ta yi karatu, ita kuma tana ganin cewa za ta yi aure, gwamnati ta yi aure, to ya za a yi kenan? Ai abin da yake akwai in ta san cewa in ta tsaya abin uban nata za ta saba wa Allah, ai la ta'ata li mahluqin fi ma'siyatil halik. Wajibi ta nuna wa uban cewa to ita fa in ta tsaya abin da yake za ta saba wa Allah. In ko za ta saba wa Allah babun kowa, dole a dawo abu Allah subhanahu wa ta'ala a nan. Ina zaton dai haka yake nufi, to wannan ita ce amsar a takaice.
Ƙarin bayani kan wannan, ya ci alal nasu zaman ke kuna alaƙar rajuli a layar jaujaki wa abawai ke wa wale, to an yi ranar kogin fatai wani kalli kuna kuma ta yi ku bai da kulin latiya da abu diya rufa ya hadisi. Ya hadisi ya kamata a kan wannan.
Hadisin yana faɗa cewa za a samu wani lokaci da iyalin mutum wanda suke nasa kwarai, kamar iyaye, kamar ƴaƴa, kamar mata, su ne za su sa shi ya fada halaka ta fuskar, za su matsa masa cewa sai yayi kaza, sai yayi kaza, ya zamo kaza din nan kuma bai samu ta fuskar halal ba, sai dole an bi wata hanya wadda shari'a ba ta yadda ba. To yake cewa me
hadisin?
Ba hadisin ba, shi mai tambaya akan me yake tambaya akai?
Yaya mutum ya kamata yayi akan wannan masala?
Ai, abin da ya kamata kowa ya gane cewa duk wani abu wanda yake ya shafi kawace-kawace na duniya, ko cewa sai na yi yanda wane, gaskiyar lamari fita ne daga tsarin addini. Irin wannan ya kai mu gurare da yawa a abubuwa da yawa, matsayin da bai da kyau. Abubuwa da yawa duk daga baya a hankali suke ta shigowa, kuma kullun ƙara ɗaure musu gindi ake yi, wanda kuma ko ta ina jan mu suke ga abu yanda yake ba mai kyau ba, ba wai a addini ba ma haka, hatta a duniyanci. Tsare-tsare na aure da yawa wanda da can ake nan da shekara 40 zuwa baya da 40 sun fi daidai hatta da duniyar ma, ba ma kawai ga addinin ba. Misali, yanda da can za a san cewa ɗaurin aure a yi shi da wuri, sai duk mai harka ya tafi harkarsa, ba cunkushe hanya. Amma yanzu hanyoyi da yawa, ranakun da ake daurin aure a garin nan mutuwa suke, wani ana kokarin a kai shi asibiti, wani na kokarin zuwa wata harka tasa, wani amma dole hanyoyin sun mutu. Ga wasu banne-bannen da ake yi ana ji ana gani, kuma abubuwan nan duk daga baya suka shigo da gangan koyi da wasu ne, tunda aka fara sadis, wato cewa a tura 'yan arewa su je kudu, suka gano 'yan boko suka je suka gano su can daurin aure, sai 11 sai 10 shikenan suka fara kaiwa, mutane kuma gaba daya aka bi su inna ridiri, ba tunani ba komi, har abin ya zamo an ma saba da shi, ba a ganin cutar da yake yi da yawa. Kasuwoyin mu sai ka tarar a irin wannan ranakun ba mutanen ma, saboda duk ana wajen biki, wanda kuma ba wani dalilin da zai sa a kai shi sannan ta fuskar duniya, ba dalilin a kai shi. A yi da safin a fito a yi harkar da za a yi yafi. Ta fuskar lahira kuma duk dalilai maganganun malamai sun nuna albarkan na cikin yinsa da safin, amma kuma mun kasa ganewa. Haka nan kuma irin wannan ɗin cewa iyaye su dora wa ɗa sai yayi kaza, ya zama abin ya kai ga shiga matsayin da addini baya so. Shi yasa babban abin da yake akwai dai a dawo a gyara tarbiyya gaba ɗaya. Kowa na bukatar a gyara tarbiyya a yanzu, su kansu iyayen, su kansu matan, su kansu ƴaƴan su gane cewa a tsaya a bi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala, a tsaya a bi tsarin shari'a, ko ba a yi kama da wani ba, amma an samu tsira wajen Allah sai a zauna lafiya, ba a san kuma abin da gaba za ta yi ba. In ta yi ka matsa sai ka yi kama da wani, amma ka gama toshe kofar buɗi wajen Allah. Ta yi ka hakura duban wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗa ma, me amfanin an yi abu an nuna isa amma abin bai kai ko ina ba. To,
بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
باب abin da yazo game da tara sallah biyu, a hada sallah biyu a yi su lokaci daya. Cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance a yakin Tabuka, idan yana nufin tafiya kafin a ce rana ta karkata daga tsakiya, wato zai bar zango,
zai ba zango inda aka sauka kafin a ce rana ta karkata daga tsakiya. To idan ya fara tafiyar ko da rana ta karkata daga tsakiya lokacin azahar yayi, baya tsayawa ya ce zai salla azahar din a sannan yana jinkirta azahar din ila an ya jama'a har zuwa ya hada ta yi gaba daya ila al'asr da sallar al'asr fa yusalliyahu ma jami'an, a sannan ne yake sauka ya sallace su gaba daya. Idan kuma ya zama zai tafi bayan rana ta karkata, wato ya zama sanda zai tafi din lokacin azahar yayi. To a wannan halin yanda yake shine yakan gaggauta al'asr din wato yayi ta a lokacin azahar. Ya salla azahar da al'asr gaba daya. Sannan ya ci gaba da tafiyar sa. Ashe jam'in yana yin sa jam'i taqdim da kuma jam'u tahir. Na farko dai jam'u tahiri ne, na jinkirta sallah ta farko har zuwa lokacin ta biyu. Na biyun kuwa jam'u taqdim ne, an gaggauta sallah ta biyu tun kafin lokacin ta an hada an yi ta tare da ta farko. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana nufin tafiya bayan rana ta fadi, a to idan ya tafi yana nufin yin tafiya kafin a ce rana ta fadi. To yakan jinkirta magarba dan rana ta wadin baya cewa bara ya sauka nan take ya sallan magarba, sai jinkirta ita magarbar har ya sallace ta tare da isha. Idan kuma ya tafi, wato yana nufin tafiya bayan rana ta fadi, yakan gaggauta sallar isha ya sallace ta tare da magarba. Abu Isa Tirmidhi yace akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babu game da hada sallah biyu a yi su a lokaci daya saboda wani dalili kamar dalilin tafiya, wanda yake an karbo shi daga Sayyidina Ali da kuma Abdullah ibn Umara da Anas ibn Malik da Abdullah ibn Amr da Aisha da Abdullah ibn Abbas da Usama ibn Zayd da Jabir ibn Abdullah. Abu Isa Tirmidhi yace hadisi ingantacce akan haka wanda aka ruwaito daga Usama. Ali ibn al-Madini ya ruwaito daga Ahmad ibn Hanbali daga Kutayba ibn Sa'id. Wannan hadisi wato hadisin ya kusan zamowa kenan min riwayat al-Aqrani ba'ruhum an ba'r, saboda wannan Ali ibn al-Madini da Ahmad ibn Hanbali da Kutayba ibn Sa'id duk kusan sa'o'i ne, kamar shi Kutayba ibn Sa'id an haife shi jira da shekara 150 ya wafati kuma 140. Shi ko Ahmad ibn Hanbali sai bayan nan da shekara 14 aka haife shi 164 kuma ya wafati 141. Shi ko Ali ibn Madini shi ma dai 131 abu ya wafati. Shi yasa dukkanin su sa'o'i ne, amma kuma gashi sun ruwaito hadisin sashen su daga sashi. Ali ibn Madini ya ruwaito daga Ahmad ibn Hanbali, Ahmad ibn Hanbali daga Kutayba. Da wannan hadisin nan na ma'azu, kaga abun mamaki hadisin nan da yake a baya shi Tirmidhi ya karba kai tsaye daga Kutayba, amma ta wannan ruwayar sai ya zama tsakaninsa da Kutayba tudin har mutum biyar, ga Abdulsamad, ga Zakariya, ga Abubakar al-Ayn, ga Ali ibn al-Madini, ga Ahmad ibn Hanbali. To kuma ga sai ya zo kuma ya samu hadisin kai tsaye dai daga Kutayba ibn Sa'id din. Hadisin nan na Mu'azu hadisi ne kyakkyawa garibi. Kutayba ne kadai ya ruwaito shi, ba mu san wani wanda yake ya ruwaito shi ba daga Laisu in ba shi ba. Hadisin nan na Laisu daga Yazid ibn Abi Habibin daga Abi Dufaili daga Mu'azin, hadisi ne garibi wanda yake an sani wajen malamai shine hadisin mu'azin din amma daga ruwayar abi zubairi daga abi dufaili daga mu'azin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara sallah a yakin tabuka ya tara tsakanin azhar da asr yayi su lokaci daya ya tara kuma tsakanin magarba da isha Qurat ibn Halidin ya ruwaito shi da Suyanu Sauri da Imam Malik da ba daya ba daga Abi Zubair al-Makki wato wanda yake Imam Malik ya kawo shi a muwadda akan wannan hadisin Imam Shafi'i yake da Imam Ahmad da Isaaq ibn Rahawayhi Imam Ahmad da Isaaq ibn Rahawayhi sun ce ba laifi a tara tsakanin sallah biyu a halin tafiya a yi su a lokacin ɗaya daga ciki ko dai lokacin ta farkon ko lokacin ta ƙarshen an nemi wani daga cikin wato an nemi Abdullahi ibn Umara ya zo da gaggawa wajen wasu daga cikin iyalinsa wato akwai matarsa tana cikin halin fitar rai shine aka kiransa cewa ya zo da gaggawa sai tafiya ta tsananta gare shi ya zama yana matuƙar gaggawa shi yasa sai ya jinkirta sallar magarba har sai da shafaki ya buya sannan ya sauka ya tara tsakanin magarba da isha bayan lokacin ishar yayi sannan Abdullahi ibn Umara ya ba su labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan aikata haka idan tafiyarsa ta tsananta ya zama yana sauri kware yana matuƙar gaggawa Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce Buhari da Abu Dawud da Nasa'i da Sirwai toshe hadisin Laysu ibn Sa'd daga Yazid ibn Abi Habib hadisi ne kyakkyawa ingantacce magana daidai yake a baya ma ya gabatar da ita to ya babin abin da yazo game da sallar neman shan ruwa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da mutane yana neman shayarwa ya sallar raka'a biyu da su da ya bayyana da karatu a cikin raka'a guda biyun duk a fili ya karatu sannan ya juya mayafinsa abinda yake dama ya mai da shi hagun abinda yake hagun kuma ya mai da shi dama ya daga hannayensa ya yi addu'a Allah ya shayar da su ruwa ya fuskanci alƙibla ya yace Abu Isa Tirmidhi yace akwai hadisin da aka rawaito a wannan hadisin wannan babin daga wato Abdullahi Abbas da Abu Huraira da Anas ibn Malik da Abdullahi Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan da Abdullahi Zaidin hadisi ne kyakkyawa ingantacce Buhari da Abu Dawud da Nasa'i da Imam Ahmad duk sun fitar da shi akan wannan hadisin ne ake aiki wajen malamai suna tafiyar da aikin su bisa yanda hadisin nan yazo cewa ana fita a sallar neman shayar da ruwa kuma raka'a biyu ake kuma ana karatu a bayyane kuma in an gama ana juya mayafi ana daga hannu a yi addu'a haka Imam Shafi'i